wa ukhriju min diyarihim, ko aka fidda su daga gidaddajin su, wato suka yi hijira ko ku aka kore su da karfi, ko suka yi hijira ba tare da an kore su ba, wa uzu fi sabili, aka cutar da su a dalilina, wa qatalu wa qutilu, aka wa qatalu suka kashi, wato suka shi suka yi yaki, wa qutilu kuma ko kuma aka kashe su, la ukaffiranna anhum sayyi'ati, lalle zan kankare musu laifukan su, wa ursilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, lalle zan shigar da su aljannatayya wadanda kullum suke gudu ta karkashin su, sawaban min indillah, wannan sakamako ne daga Allah, wallahu indahu husnul thawab, kuma Allah a wajensa kyakkyawan sakamako yake. Sai ce la yughrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad, kada jujjuyawar kafirai a garuruwa ya rude ka, wato kakkaga kai kawon kafirai sun shiga nan su kai nan su suna ta kara kai na a duniya, su ne nan su ne can, kada wannan ya rude ka, ko kada ka ga wato wata nasara da kafirai za su rika samu a garuruwa, su kwace nan su murkushe waɗannan su kwace, kada wannan ya rude ka, mata'un qalilun, dan jin dadi ne kadan, summa ma'awahum jahannam, jahannam wa bi'sal mihad, sannan makomar su matattara su jahannama ce, wa bi'sal mihad, tir da wannan matattara, wato tir da wannan makwanci idan ya zan jahannama ne. Sai ya ce lakinil ladina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, sai dai waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu suna da aljannatayya da korabai suke gudu ta karkashin su, khalidina fiha, suna masu zama a ciki har abada, nuzulan min indillah, wannan wani kabaki wata walima ce daga Allah, wata liyafa ce ubangiji zai musu, kuma inda Allah ya khairu lil abrar, kuma abinda yake wajen ubangiji shi yake alkhairi ga masu biyayya, wa inna min ahli alkitabi laman yu'minu billahi wa lima unzila ilaykum, kuma lalle daga cikin ahli alkitabi akwai waɗanda akwai wanda yake imani da Allah da abinda aka saukan muku, wa ma unzila ilayhim, da abinda aka saukan musu, khashiina lillahi, suna masu kaskantar da kai ga Allah, la yashuruna bi ayati llahi samanan qalila, ba sa musanya ayoyin Allah da wani dan dukiya kadan, ulaika lahum ajruhum inda rabbihim, waɗannan suna da ladan su a wajen ubangijinsu, inna Allah sari'ul hisab, lalle Allah mai gaggawan hisabi, ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda suka yi imani subiru, ku yi haƙuri, wasabiru, ku jajirce, warabidu, ku yi ribadu, wato ku yi dako a kan iyakoki na ƙasashenku, wattaqullaha la'allakum tuflihun, kuma ku ji tsoron Allah, lalle tabbas za ku samu, za ku rabauta. Waɗannan su ne ayoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke karanta, wanda a ciki za ku ga Allah ta'ala ya faɗi irin yadda muminai suke munajati da ubangijinsu, suke ganawa ta hanyar roƙonsa da neman ya ba su abubuwan da ya yi musu alkawari zai ba su a bisa harshen manzanninsu, kuma ya tabbatar da su akan imaninsu har su mutu, sannan da Allah ta'ala ya alkawarin zai yi musu wannan sakamako, da kuma abin da ya yi alkawarin zai sakan kawo masu sabawa masa da shi, sannan daga ciki da kira ga su muminai kansu jajirce akan abin da suke saura. Ka zamu ga ayoyin sun kunshi abin da ya kamata ya zama muqaddima na kowace rana da mutum zai fara tashi, wato zai tashi da safe zai fara rayuwa a cikin ta, muqaddima ce wacce take nuna cewa haka ya kamata ya shimfida rayuwar, to tun farko ya dauke ta akan wannan tsarin da Ubangiji ta'ala yayi, ya zama yana cikin tawagar mumini, kuma yana kokarin neman kusanci da Ubangiji, kuma ya rika jin cewa Ubangiji ya masa alkawari duk abin da ya yi Allah ba zai tozarta masa ba, sannan ya san cewa waɗanda suka saba masa su ma Allah ta'ala yana ganin su, ya san halin da suke ciki, kuma zai saka kanka musu akan wannan sa, sannan kuma ya ji cewa Ubangiji fa yana ƙara karfafa masa gwiwa akan cewa ya tsaya ya jajirce kada ya ja da baya. Kun ga kaga wannan wato ba karamin shadul bane da Ubangiji ta'ala yake wa musulmi a rayuwarsa, tun farko tun da karan farko da safe ya fara tunawa kansa wannan. To wannan shine abu na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa yana yi, ruwaito waɗannan abubuwa daban-daban daga sahabbai daban-daban, yana nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan wani lokaci, wannan wani lokaci, wannan wani lokaci, wato ba a lokaci guda ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hada su ya tara su waɗannan addu'o'i duka yayi su a lokaci daya, a yau in yayi wannan gobe yayi wannan jibe yayi wannan, saboda haka akwai abubuwan da in yayi tashi da dare zai yi. Kaga hadisin Ubadah ibn Samit yana ga mana in mutun ya tashi da daddare to ya tashi tsakar dare ga abin da zai ce in ya fadi wannan ga abin da Ubangiji Ta'ala zai masa in yayi sallah za a karbi sallarsa sannan mutun yana iya tashi cikin dare zai yi kiyamul layli yayi wannan idan abin da Abdullahi dan Abbas ya roki ya karanta ayoyin karshe na suratul Ali Imran sannan yayi alwala sannan yayi sallolin da zai yi na kiyamul layli sannan in ya tashi da safe a ce duk bai yi kiyamul layli ba bai yi komai bai tashi cikin dare ba da safe ya tashi to zai fadi ko dai abin da yazo a cikin hadisin Hudzaifa Sulaiman da Al-Bara' ibn Azib ko Abu Dharr Abu Dharr al-Ghifari alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ila ar-rusul ko ya fadi abin da yazo a cikin hadisin Abu Huraira riwayar Muhammad ibn Ajlan alhamdulillah afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa zinabi bi zikri ko ya fadi wannan duk wanda ya fada to yayi wato ba wai hada su zai yi ba ya fadi wannan a lokaci guda dalili ko zamu ga kowanne wani sahabi ne daban ya ruwaito da wannan wani sahabi ne wanda yake na Annabi sallallahu alaihi wasallam fadi su daban-daban ne ba a dunkule fadi su da dunkule fadi sai sahabin duka ya hado su sai a samu sahabi ɗaya duk ya hado su a lokaci daya shi haka sunna shine mutun yayi wannan a wannan lokaci in yayi haka to ya zo da sunna wannan shine zikirin da mutun yake yi lokacin da ya tashi daga bacci da fatan abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya yafe mana wannan ne zamu dakata sai kuma sati na gaba insha Allah sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh